Nakasa.
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 Bakasa waba.
Nakasa waba ta tamkasa waba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa Bakasa waba, wanda ke maida hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulai Mumuni Barma. Shirin na kasa a wannan mako ya samu bakuncin wani makaho da ya shahara a wani fannin da ba kasafai ake samun masu larurar idanu cikin ta ba. Masu raro, ba wannan makaho ne da ke horar da ƴan kwallo a jihar Niger, Nigeria. Wannan dan taliki ya yi fice a harkar kwallon kafa a Kwantagora. Lamarin da ya sa buga wasa da kungiyar da yake yi wa coaching sai an dage, kamar yadda za a ji a hirarsu da wakilin muryar Amurka Mustapha Nasir Batsari. Ya kuma fara ne da gabatar da kansa.
Sunana Buhari Ismail Lawal, a nan Kwantagora nake, a Kwantagora, Niger State a Nigeria. Ni coach ne na kwallon kafa, ina kwacin team da ake kira suna Umfani Football Club a nan Kwantagora.
Ga shi mutane za su yi mamaki, kana da lalura ta rashin gani, ya ake kuma kana horar da 'yan wasa har ka zama coach?
Abu ne wanda yake yana a zuciyarmu, muna da ra'ayi akan wannan harka na coaching. Tun da an fara shi ne tun kafin lalurar idan ya dauke gaba daya. Tunda ni a baya na buga kwallon kafa har ya kai ga lokacin da laluran idan yayi karfi, hannaba kwallon sai na koma coaching. Duk da yake dama ina coaching kafin in ba kwallon, ina kaman assistant coach kafin in ba kwallon. So bayan laluran yazo yayi karfi da bazan iya ma buga kwallon ba, to shine sai na ci gaba da coaching har na zama ainihin chief coach na wannan team din na Umfani.
Yanzu shekara nawa kenan kana fama da ita wannan bakanta?
To wannan lalura shekara 12 kenan. A watan 8 da ya wuce ya zama shekara 12 kenan.
To kuma tun lokacin kana horar da 'yan wasa?
Tun lokacin, tun kafin lokacin ma.
To ya kake yi mana ƙarin haske, ya abun yake tafiya?
To abun gaskiya da yake, abun yana a zuciya. Muna amfani da zuciyarmu da saurare, ma'ana ara kenan da muke saurare da kunnuwanmu, da Allah ya bamu wannan ikon, wannan baiwan, wanda ke ko kwallo ake bugawa muna sauraron karan inda kwallon take, shine muke amfani da shi a matsayin ganinmu. Duk da yake kuma akwai mataimaka na masu horaswan wanda suke taimaka muna, kamar assistant coaches kenan, akwai trainer da sauransu, wanda ke a hilin training ne za mu faɗi cewa ga abin da muke so a yi na training, ga tsarin da muke so a yi. Shi trainer zai shiga hili ya gabatar da wannan tsarin. Wani lokaci ma ni zan shiga da kaina ina nunawa ga shiga yanda nake so, gaya haka a yanda ya kamata. Haka kuma wurin wasa muna bibiyan yanayin wasan, kamar yadda na faɗi da baya, muna saurare inda ƙaran kwallon ke tafiya muna bi. Don wani lokaci in ma ina bin ƙaran da ido na ina bi, ba lalle ka lura cewa wannan bai gani ba, tunda muna bin irin ita ƙaran kwallon ne. Duk inda aka shura ta zamu ji ƙaranta, sai mu bi da ido muna saurare.
Kamar shi wannan team da kake horarwa, yaya kwarewar sai ta kasance?
To gaskiya alhamdulillah, a dai wannan gari na Kwantagora da jihar Niger gaba daya, wannan club babu inda zaka hadu sunanta ba a santa ba. A kwallon Kwantagora misali, mun buga Premier League da muke bugawa so 7, wannan club din tayi nasara so 3, mu ne muka ci wannan Premier League din
na Kwantagora.
Cikin 7 mu muka ci so 3, mun ci 2011, mun ci 2012, kuma mun ci 2019.
To a matakin jiha ko gaba daya?
A matakin jiha, a 2009 mun taba zuwa muka buga State League, wanda yake a lokacin muna kanana sosai, mun da je mun gwada kanmu, mun taba mun gani da ba mu yi nisa sosai a ciki ba gaskiya. Amma duk inda aka kira wannan team din a jihar Niger, babu wanda bai san sunan wannan team din ba.
Wato shi Amfani
Football Club.
To amma yaya kake gwagwarmaya da sauran timatimai, wato team na sunan jihar Niger?
To gaskiya ka kama a jihar, a nan Kwantagora ina ganin team ɗaya ne in ta daga hannu dole an ajanawa su ne zan ce suke da tarihi suke da record akan mu amma in ban da wannan team din guda ban tunanin a kota team a Kwantagora wadda za ta daga hannu mu ba mu daga ba
ana team kenan
ita ne team din ISS ana ce mata Doma su ne ke da nasara akan mu da wasa biyu amma duk wata team da ke kasa ina ganin babu wanda ke da nasara akan mu
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Buhari Ismail Lawan makaho mai horar da ƴan wasan kungiyar kwallon kafar Amfani Football Club Kwantagora da wakilin muryar Amurka a jihar Neja Mustafa Nasir Batsari ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya Thank you.